yace wa qadda khala fi hadhihi aljumla ya shigo cikin wannan jumla da munka ambata ma wasafa Allah bihi nafsahu abinda Allah ya siffanta kansa da shi fi suratul ikhlas cikin suratul ikhlas wace sura ake ce mu suratul ikhlas qul huwallahu ahad ko allati ta'dilu thuluthal qur'ani wanda yake ita sura karanta ta yana daidai da sulusin qur'ani haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace to daidai da sulusin qur'ani game galada wanda ya karanta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad za a bashi lada kamar ya karanta dai bisa uku na qur'ani haythu yaqulu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa qul huwallahu ahad yayin da Allah yake cewa he qul huwallahu ahad ka ce shine Allah ahadun makadaici guda kenan ba biyu ba balle uku Allahu samad Allah shine wanda ake nufi da bukata shi as samadu wanda abukata da wanda ya yadda da ita da wanda bai da wanda yake so da wanda bai so duk babu inda za a kai ta illa inda yake babu inda za a kai ta yanzu Allah ya yadda da shan giya amma in mutum ya ta zaina mami sai ya ce Allah ka sa ba a kulli mami ba Allah ka sa ba kaga waye roka Allah ya yadda da abinda zai yi barawo da daddare in ya hita sata me ka cewa Allah ka ba mu sa'a Allah ya yadda da abin da yake to shi ya as-samadu wanda bukata da wanda ya yadda da wanda babu inda za ka kai ta sai inda yake as-samadu kenan to Allahu samad Allah shine as-samadu wanda ake nufi da bukata lam yalid bai haihu ba lam yulad ba haihe shi ba bai da da bai da uba amma ga wasu sun samu Allah babu uban Allah in yasi kaga barnar tayi yawa gari kristoci da su don kristoci da sun ka samu Allah amma su wadanga uba sun ka samu Allah kaga isgilin yayi yawa kuma wai musulmi nan rijawa an kai waqat mustafa mustafa mai gausi aka ce mai bahaushe na dan bahausa kuma yana iddaiyin musulunci yayi waqa babu uban Allah in yasi wai in yasi shi ya uban Allah fa Allah ya shirye shi mu walam yakul lahu kufuwan kufuwan tamka ahadun da kowa walam yakun bai kasance ba lahu gare shi Allah babu wanda ka amma wani yayi kama da Allah ko ga ayyukansa ko ga siffata ko ga halaye ne ko ga mi babu wanda aka kama da shi to sai sharhi qauluhu fadatan shi ibnu taymiya da yace da khala fi hadhihi aljumla ya shigo cikin wannan jumla to wace jumla yahtamil yana dauka annahu yuridu biha yana nafi da ita qauluhu fadate da yace wa huwa qad jamaa shi haqiqa ya tara fi ma wasafa bihi nafsahu ga abinda Allah ya siffanta kai ne da shi wasamma bihi nafsahu kuma ya ambaci kai ne da shi ya hada bainan nafi tsakanin korewa wal ithbat da tabbatarwa za ku ga mafi yawan sunayen Allah inda aka kawo su to zaka ga sunayen sun kunshi abu biyu an-nafi wal ithbat korewa da tabbatarwa yanzu kaman nan cikin qul huwallahu mudiba mu gani yace qul huwallahu ahad kace shine Allah makadaici kaga ya tabbatar da kadaita ga kai ne Allah shi dai yake kaga yayi ithbati madalla yace Allahu samad Allah shine abin nihi da bukata ya tabbatar da zama ne abin ne kaga wannan duk tabbatarwa ne sai yace lam yalid bai haihu ba kaga ya kore haihuwa ga kai ne walam yulad kun ba a haihe shi ba ya kore a haihai kaga yanzu mun samu annafi wal ithbat cikin wannan surat muna tare to shine yace wa huwa qad jamaa fi ma wasafa wasamma bi nafsahu Allah ya hada cikin abin da ya siffanta kai ne kuma ya kira kai ne da shi Allah ya hada bainan nafi tsakanin korewa wal ithbat da tabbatarwa wa yahtamilu yana daukar an yurida kuma yana daukar cewa an yurida shi ibnu taymiya yanzun yana nufin ma sabaka abin da ya gabata min anna ahlus sunna wal jamaa cewa ahlus sunna wal jamaa yasifuna Allah ta'ala suna siffanta Allah madaukakin sarki bima wasafa bi nafsuhu da abin da ya siffanta kai ne da shi wa bima wasafahu bi rasulu da kuma abin da manzo ne ya siffanta shi da shi wa ayyan kana to kowanne dai ya kasance fa inna hadhihi sura wannan sura suratul ikhlasi وما بعد هذا ابن ده يبزو باينتا داخلتون ودا تشغوشي في دمني chicken tsantsat ma sabaka abin da ya gabata min anna Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki jama'a ya hada fi ma wasafa wasamma bi nafsuhu chicken abin da ya siffanta kai ne kuma ya kira kai ne da shi ya hada bainan nafi tsakanin koriya wal isbat da tabbatarsuwa wa anna ahlus sunna kuma ahlus sunna yu'minuna bi zalika duk suna imani da haka inda Allah ya abinda Allah ya tabbatar maka ne na suna ko siffa ahlus sunna sun yadda ba su musu abinda Allah ya kore maka ne na suna ko siffa ahlus sunna sun yadda ba su musu qauluhu fada tai da yace fi suratul ikhlas cikin suratul ikhlas sura me sura hiya ibaratun an ayatin sura ibara ce ga wasu ayoyi min kitabillahi nan littafin Allah musawwara wadanda anka rarrabe ai munfasala wadanda anka rarrabe amma qabla hada ga ayoyin da an gabanin su wa amma ba'da hada ayoyin da abayan su qur'ani ba ga yanin zube ban ƙwariya ba wajen aya 6200 da wani abu eh to sura ya akai a gano sura wasu ayoyin da anka rarrabe an raba su da wadanda gabace su an raba su da to wadannan su shi ake kira sura yanzu kamar qul huwallahu ahad ai kahinta akwai sura ko bayan ta kuma akwai wasu surori to shi as-sura muna tare to ina yake kalbina e kamar gini allazi ahada bihi suwar wanda katanga mai tsawo ta gewaye shi yanzu in ka zo ka gina gida bayan ka gina gida sai kai katanga ka zagaye gidan to katangar ga ayda larabci ana kiranta sur katanga kaga me a hikimar katangar ga ta raba ka da duwan da a can waje kaga ta bambance tsakaninka da wanda abba nan cikin gidan nan ba to haka sura sura shine abin da ya raba wasu ayoyi da ayoyin da an gabanin su da wayan za su zo bayan su shi ake kira sura wa qauluhu da yace suratul ikhlasi me ake nufi da suratul ikhlasi ai ikhlasu shay'i kebance abu ko kuma tsalkake abu bi ma'ana tanqiyatuhu tsalkake shi ya'ani allati naqiyat surar da ta tsarkake walam yushbaha shay'un ba wani abu da ya shiga cikin ta wa summiyat bidhalika an kira qul huwallahu ahad suratul ikhlasi qila an ce la annaha domin ita surar ta tadammanul ikhlas ta kunshi ikhlasi lillahi ta'ala ga Allah madauke in ka lura farkon sura har karshe ba magana kowa illa ta Allah ba labarin wata al'umma ba labarin wasu mutane ba wani hukunci da anka kawo illa siffofin Allah kawai kaga ta kebanta ga Allah wa anna man amana biha kuma duk wanda yayi imani da ita fa huwa mukhlisun to ya zama ikhlasi fatakuna sai ta kasance bi ma'ana mukhlisatul liqari'iha mai tsalkakewa ga wanda ya karanta ta ai annal insana dan adam idza qara'aha in ya karanta ta mu'minan biya yana mai imani da ita faqad akhlasa lillahi ta hakika yayi ikhlasi ga Allah madaukakin sarki to akan haka an ka kira ta suratul ikhlasi gazance na farko wa qila an ce zance na biyu la annaha mukhlasa bi fatahil lam da wa lamun din mukhlasa fataha la'annaha mukhlasa domin kebantacciya ce la'anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki akhlasa li nafsi ya kebance ta ga kansa falam yadhkur fiya shay'an bay an bace komi cikin ta ba min al ahkam na hukunci hukunci wala shay'an ku wani aw min al akhbari na labarurruka an gairihi da na shafi wani nai bal hiya akhbarun khassatun billahi ita surat labari ne wanda yake banta ga Allah kawai to shi yasa ake kiranta suratul ikhlas wal wajahan du wadannan fuskokin dai da an ka kawo dalilin kiran suratul qul huwallahu da suratul ikhlas sahihan duk ingantattu ne wala manafata bainahuma babu cinkaro tsakanin su muna tare qauluhu fadata shi ibnu taymiya da yace allati ta'dilu thuluthal qur'ani ita qul huwallahu wadda take tana daidai da 1 bisa 3 na qur'ani ad-dalilu abinda ad-dalilin wannan magana ta ibnu taymiya qaulun nabi alayhi salatu wassalam li ashabihi fadar annabi da yayi ga sahabbai nay radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare su annabi yace masa sahabbai nay ayya ajizu ahadukum e dayan ku yana kasawa an ya qara'a thuluthal qur'ani ya karanta 1 bisa 3 na qur'ani fi lailatin cikin dare mutun na gajiyawa ya karanta 1 bisa 3 na Qur'ani cikin dare. Qalu sun kace kaifa ya rasul ya za a yi mutun ya iya karanta 1 bisa 3 na Qur'ani cikin dare guda. Qala annabi yace qul huwallahu ahad allahus samad ta'dilu thuluthal qur'an tana daidai da thulusin Qur'ani. Kaga annabi ya faɗi haka nan kenan ko? To mi amma ana tana daidai da thulusin Qur'ani in ka karanta ta za a baka lada kamar ka karanta thulusin Qur'ani. Shi ga sura babba ce. فهذه السوره wannan sura ta adilu thuluthul qur'an tana daidai da thulusin qur'ani fil jazaa'i ga sakamako in za a baka sakamakon karatunta to za a baka maka karanta thulusin qur'ani la fil ijza'i ba ga iswa ba ba a cewa in ka karanta ta ta isa maka daga thulusin qur'ani a ma'ana dai za a baka lada kamar ka karanta thulusin qur'ani muna tare وذلك وان كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم kamar yadda ya tabbata daga annabi anna man qala cewa duk wanda yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadirun wanda ya fadi haka ashirin marratan sau 10 faka anna ma to kamar dai a ta kayayanta arba'ata anfusin rayuka hudu min bani isma'ila da cikin yayan annabi isma'il wanda yace la ilaha illa wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir annabi yace kamar yayanta mutane hudu da cikin yayan annabi isma'ila me an ma'ana fa hal yujzu dhalika wannan na isarwa an itaki arba'i riqabin daga yanta bayi hudu min man wajaba alaihi dhalika daga wanda yanta bayi ya wajaba akai nai mutumin da yanta bayi kamar kila kafara ta kamma kafarori sun kamma ko wace kafara kaga an ce ka yanta bawa to yanzu wajen kafara hudu na kamma to zaka yanta ba hudu yanzu in kace la ilaha illa wahdahu la sharika lahu lahul mulku ta isan ma daga yanta bayin can kamar adalla kaga bata isa ba to mi aka nuhi da tana daidai da wanda yanta bayi hudu cikin yayan isma'ila ma'ana yadda za a ba wancan lada haka nan za a baka lada kaga ga lada ba ga isuwa to haka qul huwallahu ga lada ba ga isuwa ba muna tare to yana yake yace fa hal yujzu dhalika wannan na isarwa an itaki arba'i riqabin daga yanta bayi hudu min man wajaba alaihi dhalika daga wanda yanta bayi hudu ya wajaba akai nai kaga ba waqala yace waqala hadha dhikra ya ambaci wannan zikirin ashirin marratin sau 10 yayi la ilaha illallah yana isan mai in ya zan yanzu ka fara yanta bayi hudu ta hau kanka shi yanzu in ka fadi wannan sau 10 ta isan ma ba sai ka yanta bayin ba bata isa ba fana qulu sai mu ce la yujzu baya isa amma fil jazaa amma ga sakamako fata'dilu hadha wannan yana isa za a baka lada daidai da wanda yanta bayi hudu in ayyan isma'il kama qala annabiyyu alaihi salatu wasallam kama yadda annabi yace fala yalzamu don haka bai lazimta min al mu'adala daga daidaituwa fil jazaa ga sakamako al mu'adala daidaituwa fil ijza'i ga isuwa don an ce abu kaza yana daidai da abu kaza ba shi kaga ana nihin ga sakamako ga ladar da aka samu ya anya su amma ba ga iswa ba muna tare wal hadha saboda haka law qara suratul ikhlas da mutun zai karanta qul huwallahu ahad fi salati cikin sallah thalatha marratin ya maimaita ta sau uku ba annabi ya tana daidai da sulusin qur'ani ba to sai ka karanta ta sau uku kenan kai qur'ani cikakke to da mutun zai karanta ta sau uku cikin sallah lam tujzi'uhu ba ta isar mai an qira'atul fatiha daga karatun fatiha bai ce ai shikenan na karanta qur'ani duka sai ya ruku'i a bata isar mai dole sai ya karanta fatiha abinda aka ni tana daidai da sulusin qur'ani ga lada ladar da Allah zai ba wanda ya karanta 1 bisa 3 na qur'ani shi zai ba wanda ya karanta qul huwallahu ahad to sai mu tsaya nan wa qala al ulama Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta.